abin da ya dace da shi shine a kawo murru murru an yi tarshihi kenan fa za ka hallahu murral ju'i inda haka aka faɗa sai a ce an yi tarshihi ko to amma tarshihin nan daki a ina yake a harshe ake jinsa baya wuya baya ka baya jiki tufafi fa shi ya lullube ko ina da ganin mutum ma abinda zaka fara gani a jikinsa tufafinsa abinda zaka fara hange daga gare shi tufafinsa ko da masu ake aikatanci wancan mai tufafin can kaza mai tufafin can mai launi kaza saboda me ake fara ba a cewa wancan mai jin daci a bakinsa yanzu ko wancan mai jin zaki yanzu a bakinsa ashe kenan saboda shi tufafin ya fi umumi ya fi umumi ta yi a sannan muri ne a bakinsa ta yi ya zama alawa ce a bakinsa amma dai ba za a ce wancan mai alawa a baki ba ko wancan sai dai a ce wancan mai tufafi ja ko mai tufafi baki ko fari saboda tufafin ya fi umumi ya fi bayyana to shi yasa a nan sai ya zama tajaridin ya fi fasaha fiye da a ce an yi tarshihinta yanda nan gaba za mu ji ma tafsirin da Shehu Abdullahi zai yi a Riyadu Tawili ta wajen wannan aya to wato an faɗi raba isti'ara gida uku ta wani ɓari wanda akwai tarshihiyya akwai wadda take mutlaka wato akwai murashaha akwai mutlaka akwai mujarrada to kuma za a sake raba ita isti'ara dangane da wani abu kuma a raba ta gida biyu ita kuma isti'ara ta kasu gida biyu akwai isti'ara wadda take ta haƙiƙiya idan an tabbatar da ma'anar a hissu ko a aqalu ko a hissu ko a aqalu an tabbatar da ma'anar to wannan sai a ce isti'ara ce ta haƙiƙiya misali in aka aro haske ga shiriya in aka aro haske ga shiriya shiriya ba a kaiwa ga riskarta ta fuskar hissu ko amma ana kaiwa ga riskarta ta fuskar aqalu haske shi ana kaiwa ga riskarta ta fuskar hissu ana ganin sa da ido to wannan isti'ara ta zamo me ta zamo isti'ara ce wadda take ta haƙiƙiya ko aka aro rayuwa ga ilimi ko ga shiriya aka aro rayuwa ga ilimi ko aka aro rayuwa ga shiriya shi ma dai wannan isti'ara ce wadda take ta haƙiƙiya rayuwa abu ne wanda yake ake kaiwa ga riskarsa ta fuskar hankali haka ma ilimi abu ne wanda ake kaiwa ga riskarsa ta fuskar hankali shi yasa isti'ara ta zamo ta haƙiƙiya ce to tana zamowa kuma isti'ara ta hayiniya idan ya zamo lam yuhaqqiqil ma'anatil hissi idan lam yuhaqqiqil ma'anatil hissi aw fil aqli idan ya zamo wannan ma'anar ba za a iya tabbatar da ita a hankali ko a gani ba ina misali wato kamar inda yake aka kamanta mutuwa da zaki aka tabbatar wa da zaki wato aka tabbatar wa da mutuwa cewa tana da kamburai irin na zaki to hankali dai bai kai ga gano mutuwa wadda take mai kamburai irin na zaki ba hissu ma bai kai ga ganin mutuwa ba ma balle har ya ga cewa tana da kamburai irin na asadu to wannan tabbatar da asfarus sabu'i lilmaniyati ta isti'aratin tahiliyatu tabbatar da kamburan zaki ga ita mutuwa isti'ara ce ta tahiliya sai dai wato zuciya ta suranta haka sai dai zuciya ta suranta mutuwar gata a wata abu wanda yake abin tsoro gata da kambora sai dai wato ta fuskar ta hayil amma ba ta fuskar aqalu ba kuma ta fuskar hissu ba to kuma akwai isti'ara wadda take makaniya wanda yanda ya gabata gare mu a karatun mu na isti'ara wajen mafi yawan malamai musamman salafu akwai talazumi tsakanin isti'ara ta hayiliya da kuma isti'ara makaniya duk inda aka sami isti'ara makaniya to lalle za a sami ta hayiliya duk inda kuma aka sami isti'ara ta hayiliya to lalle za a sami isti'ara makaniya wannan shine abinda salafu gaba ɗaya suke kai banda zama hashari ko yace in an samu tahayiliya isti'ara tahayiliya dole za a samu makaniya amma ba lalle ne in an sami makaniya ya zamo sai an samu tahiliya ba, yayu ya zamo ta haqiqiyya ta zo tare da tahiliya, inda baitun mucan na nazmul istiara da yake fada wajaza an tafuna ta haqiqiyya wa ra'afu bil qawli bil wahaniyya wajaza an takuna ta haqiqiyya wajjan zama hashari. Shi ya ce isti'ara makaniya ta yi ya zamo ta haqiqiyya ce, amma ba shi ɗayan salafu cewa suka yi isti'ara ta haqiqiyya dole ta zo karinar ta isti'ara ta hayiliya, kamar yadda duk inda aka samu isti'ara ta hayiliya kuma sai an samu makaniya. Sakaki ko shi da ya zo daga bayansu ya ce ai ma ba ta lazumi tsakaninsu, a iya samun isti'ara makaniya ba tare da an samu isti'ara ta hayiliya ba, a iya kuma samun isti'ara ta hayiliya ba tare da an samu isti'ara makaniya ba. Shi yasa shi ta nan sai ya zamo ya bambanta da su gaba daya, ya bar masabar mafi yawan salafu, ya bar masabar zama hashari ma shi sakaki bayan zama hashari yake, ko zama hashari ya wafati 536 shi ko an haife shi 555 shekara 19 bayan wafatin zama hashari aka haifi sakaki, kuma ya wafati 628 ko ya wafati 628 wato ya rayu a duniya shekara 73 shi sakaki. To to ita isti'ara makaniya abinda ake nufi da ita shine wato nan ya kawo ta'arifin da mai talhis wato Habibul Qazwini ya kawo, ta'arifin da shi Habibul Qazwini ya kawo gare ta, yace abinda ake nufi da ita irmaru tashbihin, boye tashbihi ba tare da an bayyana wani abu daga cikin rukunan tashbihin ba, sai ko mushabbahu kawai za a kawo, sannan sai kuma a faɗi ƙarina wadda yake take banta da mushabbahu bihi, shi ne ta'arifin da shi mai talhis wato Habibul Qazwini ya kawo. Wato shi Habibul Qazwini an haife shi shekara 38 bayan mutuwar shi kuma sakaki din, shi an haife shi 666 ya wafati 739. To in jala da yake ya bayyana yanda Suyudi yake fada a Qudul Jiman, radi urmaru ta